Tsohon sakataren wajen na Birtaniya Mr. David Miliband, wanda shine kuma shugaban kungiyar agajin jin kambil Adama ta kasa da kasa da ake kira International Rescue Committee, a ziyarar da yake yi a jihohin Borno da Adamawa dai, ya ma gana da ƴan gudun hijira, wanda galibin su mata ne da kuma ƙananan yara da ke sansanoni daban-daban. Inda ya nuna matukar damuwarsa game da yadda rikicin Boko Haram ta gayyara fararen hula, batun da ya ce al'umman duniya kan mamance da halin da waɗannan jama'ar ke ciki. Ya ce yanzu haka arewa maso gabashin Najeriya tuni ya zama wani wuri da a zahiri tashin hankali ya wargaza rayuwar al'umman yankin, inda aka samu ɗumbin 'yan gudun hijira da ke matukar buƙatar taimako.
Or at least the northeast of Nigeria is an obvious place where conflict has shattered lives. It's produced refugees into Cameroon and into Chad who are now coming back into Nigeria. It's put enormous burden on host communities. It's depopulated towns and villages.
Kuma manyan kasashen duniya suka mamance da halin da waɗannan mutane ke ciki. Mu dai kungiyarmu muna kokari iya gurguru domin taimakawa ta fuskacin kiwon lafiya da kuma bada ilimi da ma batun farfaɗo da tattalin arziki. Ina ji kuma wannan hali da ake ciki a arewa maso gabashin Najeriya tamkar wani babban bala'i na boye. Zan amfani da abin da na gani a wannan ziyara domin neman goyon baya da kuma neman taimako saboda wahalar da ake ciki a yanzu, a cewar tsohon sakataren wajen na Birtaniya. Kamar yadda alƙaluma ke nunawa, kimanin mutane miliyan 3 ne rikicin Boko Haram ya raba da mahallansu, inda ko baya ga 'yan gudun hijiran da suka fake a cikin gida Najeriya. Hakanan akwai wasu da dama da suka ƙetara zuwa kasashen Nijar kamar da kuma Chadi. Ko da yake a cikin makonnin nan ma hukumomin kasar Kamaru na ma iya zaƙiyar Dubai in Najeriya ke gudun hijira a can, a wani yanayi na takaice da 'yan gudun hijiran suka bayyana wa sakataren wajen Birtaniya.
Kai mun sha wahala gaskiya a cikin har yanzu akwai mutane mu a wulakanci a cruising a Kemorun, akwai a haka a zone a Kemorun. In dai akwai yanda za a yi mun muna ta ku je ku taimaka musu su fita a Kemoro.
Mu ba mu san kawa ba, ba mu san hauka ba. Aka kwashe mu da yaran mu. Kaman za a yi mana wani bayani ne aka ce mu fita waje. Muna aka cire mu waje a kofa muna zaune. Ba wanda ya sake koma gida. Ko sura mu tsoka ba duk wanda da na jikin mu haka muka.
Daga Kemoro din aka kwashe mu, kwaso ne aka yi sojojin Kemoro suka ce mana mu fita a garin su, mu tafi Najeriya mu. Shine aka kwaso mu a mota aka kawo.
Hukumar bada agajin gaggawa a Najeriya wato NEMA ne tare da haɗin gwiwa wasu ƙungiyoyi ne make kula da sansanonin 'yan gudun hijira. Alhaji Sa'adu Bello shine babban jami'in hukumar a jihar Adamawa, ya ko bayyana da kokarin da suke yi a yanzu.
Muna da kyakkyawan tanadi na abin da za su ci da abin da inda za su kwanta da abin da za su kwanta a kai da kuma kyakkyawan kula da su na lafiya, wadda duk ciwon shi ya fi ƙarfin clinic da muke da shi muna ɗaukar su mu kai su babban asibiti a cikin gari, sannan a tabbatar an samu su zama cikakken lafiya, sun samu sun koma cikin hayacinsu kafin gwamnatin ta yi kokarin tanada musu abin da za su yi su koma Maiduguri, tunda yawancinsu 'yan jihar Borno ne.
Alhaji Sa'adu Bello kenan, babban jami'in hukumar NEMA a jihar Adamawa. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.